Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 21 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Asabar 15 ga watan Yuli shekara 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Kasar Jamus ta tabbatar cewa an daba wukama wasu ƴan kasar biyu a Masar har lahira. Kasar Pakistan ta ce ta fa lura cewa tilas ne ta gina katanga a iyakarta da Afghanistan. Sannan ma'aikatar shari'ar Amurka na buƙatar kotun koli ta soke hukuncin wani alƙali wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a Amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa Amurka ta Donald Trump ta shafa.
Kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun miƙa wata takarda ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Shin me ke ƙunshe cikin takardar?
Ita wannan takarda abin da yake kunshe da ita, mun kai ƙara ga Majalisar Ɗinkin Duniya kan al'amura da abubuwan da ita wannan ƙungiya ta kanu, wato IPOB, suke yi.
To muna ɗauke da ƙarin bayani. Rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta sanar da cewa ta kama wani basarakin gargajiya. Kowane irin laifi basarakin yayi?
Basaraken ya yi ƙarya game da batun sace shi da ya ce an yi a ranar 5 ga watan Yuli na bana.
Haka kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke rubuto mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ayi saurare ga labaran. Kasar Jamus ta tabbatar cewa an daba wukama wasu ƴan kasar biyu har lahira a wani harin da aka kai a wani otel na wani wurin shakatawa da ke Masar ɗin. Wani bayanin da ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta fitar na cewa, muna masu baƙin cikin tabbatar da cewa wasu Jamusawa biyu ƴan yawon buɗe ido sun mutu a harin da aka kai a Hurghada. Jami'ai sun ce maharin ya kashe mata ƴan yawon buɗe ido ne jiya Juma'a, bayan da ya bullo daga wata gabar shakatawa ta daban a kogin Bahar Al'amar. Jami'ai a Masar sun ce an damƙe maharin. Wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta ce, bisa ga abin da muka sani, da niyya aka kai wannan hari kan baƙi ƴan yawon buɗe ido, wanda wani tsararre ne kuma mugun laifi ne da ya jefa mu cikin baƙin ciki da kuma tashin hankali. Wasu mutane huɗu kuma sun ji raunuka a wannan harin. Hurghada dai wata gabar shakatawa ce a Masar da mutanen Turai suka fi son zuwa. Kasar Pakistan ta ce ta fi lura cewa tilas ne ta gina katanga a iyakarta da Afghanistan saboda rashin haɗin kai daga ɓangaren hukumomi a Kabul. Yankin kan iyakar ya daɗe yana zama wani sanadin rashin jituwa saboda ƙungiyoyin mayaka da 'yan ta'adda da 'yan fasakwabiri na amfani da wannan yanki mai cike da tsaunuka. Pakistan dai ta ce yanzu za ta yi gaban kanta wajen tabbatar da tsaro a yankin. Za kuma ta riƙa sa ido kan miliyoyin 'yan Afghanistan da ke gudun hijira a Pakistan. Kasar Pakistan, wato Afghanistan dai, na adawa da gina katanga a kan iyakar, kuma bata amince da inda aka shata kan iyakar ba, wadda hukumomin tsohuwar gwamnatin mulkin mallaka ta Burtaniya na yankin India na da suka shata. Shugabannin Afghanistan na kuma zargin sojojin Pakistan da kuma hukumar leƙen asirin rundunar sojin Pakistan ɗin da taimaka ma mayakan Taliban da kuma ƙungiyar haƙƙani mai alaƙa da Taliban ɗin don su ci gaba da yaƙe-yaƙen sariƙa noki a Afghanistan. Waɗannan zarge-zarge sun daɗe suna kawo rashin jituwa, sai kuma ga wannan shirin gina katanga da Pakistan ke yi wanda ya daɗa rikita abubuwa. To kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'ar Amurka na buƙatar kotun ƙoli ta soke hukuncin wani alƙalin kotun tarayya wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a Amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa ta shugaba Donald Trump ta shafa. Ma'aikatar ta Shari'a ta gabatar da buƙatar a gaggauce da daren jiya Juma'a. Ranar Alhamis, wani alƙalin kotun gunduma a Honolulu mai suna Derek Watson ya yi kiran da a rinka amfani da abin da ya kira hankali yayin da yake ƙara nau'ukan 'yan uwan mutanen da ke zaune a Amurka da ka iya shigowa daga ƙasashe shida masu rinjayen musulmi, wato da Iran da Libya da Somalia da Sudan da Siriya da kuma Yemen. Watson ya umarci gwamnati da kar ta aiwatar da dokar kan kakanni da jikoki da surukai da gwaggwani da kuma kawunan mutanen da ke zaune a Amurka. Watson ya kuma zartar cewa duk wani ɗan gudun hijirar da wata cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta yi alkawarin ɗaukar nauyinsa a Amurka, to shi ma a bar shi ya shigo. Da alamar sojojin Iraki za su yi amfani da wata damar da ta samu ta ɓarkewar rikice-rikice a shugabancin gyauran ƙungiyar ISIS mai cike da rauni. Su kai ma ƙungiyar farmaki a fagage daban-daban su kawar da ita kwata-kwata. Amma wannan dabarar ka iya zama mai haɗari ganin irin asarar rayukan da sojojin Iraki suka yi yayin ƙoƙarin sake ƙwato birnin Mosul. Ma'aikatar tsaron Amurka ta yi ƙiyasin cewa mayakan ISIS sun hallaka kashi 40 cikin 100 na sojojin Iraki na musamman a tsawon watanni 9 da suka yi na gwagwarmayar sake ƙwato birnin. Kuma kwamandan haɗakar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da ƙungiyar ISIS na ɓangaren Amurka ya ce yaƙin birnin Mosul ne mafi muni da kuma tsananin da na taɓa gani a rayuwata. To amma wasu jami'an sojin Iraki da suka kawo ziyara a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a wannan satin bayan shelar nasara kan ISIS da aka yi a birnin Mosul sun nuna alamar gabansu gaɗi game da wannan shirin. Kwanan nan za mu fara wani aikin soji na kawo, wato na ƙwato sauran yankunan Iraki da har yanzu ke ƙarƙashin mamaya, a cewar mai magana da yawun rundunar haɗin gwiwa Brigidiya Yahaya Rasul. An sake bayyana rahoton kasancewar ƙarin mutane a taron da aka yi a katafaren gidan Trump Tower wanda aka yi a watan Yuni tsakanin ɓangaren Trump da wasu Rashawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Toma da lagamayyar ƙungiyoyin matasan Adewa ƙarƙashin jagorancin ambasada Shatime Rima, waɗanda suka ba ƙabilar Ibo wa'adin watanni uku, sun aika wa sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da takarda mai shafuka 20, inda suka nemi Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga batun baiwa yankin Biafra cin gashin kanta da ke neman kawo Najeriya matsala. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda, ta haɗo mana da wannan rahoto.
A wani taro na musamman da suka yi a Abuja, matasan sun bayyana buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga maganar raba Najeriya ne da har yanzu take barazana ga zamanta ƙasa ɗaya dunƙulalla. Matasan na Arewa sun yi tir da ƙungiyar fafutukan neman yankin Biafra, inda suka nuna ɓacin ransu akan yadda shugaban IPOB Nnamdi Kanu ke ci gaba da tarurrukan rabewa duk da gargaɗin da kotu suka yi masa, tare da nuna halin ko in kula ga ƙoƙarin da wasu 'yan ƙasa ke yi wajen ɗinke ɓarakar da aka samu can baya. Sharif Ashir Nastura jigo ne a gamayyar ƙungiyoyin matasan Arewan.
Ita wannan takarda abin da yake kunshe da ita, mun kai ƙara ga Majalisar Ɗinkin Duniya kan al'amura da abubuwan da ita wannan ƙungiya ta Kanu, wato IPOB, suke yi. In kuka duba maganar nan, kun san ana kitso da kwarkwata. Domin me su gwamnoninsu da wasu shugabanninsu tun da ya fara magana shekara uku ba su taba ce masa ba daidai yake ba, sai bayan da muka yi wannan taro na Kaduna sannan suka fito suka fara magana suke nuna cewa su ba su yadda ba suna son zama a Najeriya. To eh kenan, amma wannan magana ta su da duk yunkurin da shi mataimakin shugaban kasa yayi na kokarin zaunawa ai wani sulhu a kawo wani abu da za a daidaita abubuwan nan, su mutanen nan sun ci gaba da abubuwan da suke ma ya mafi na da.
A bangaren matasan Ohanaeze Ndigbo, waɗanda tun can ba sa goyon bayan raba Najeriya, sun yi ikirarin cewa yunkurin ba zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba. In ji shugaban matasan Ohanaeze Ndigbo, Mazi Okechukwu Esuguzoro.
Our people have contributed enough to sustain the economy in the north, to develop the north, and we are not leaving anywhere. We believe in the unity of this country. If it will be redefined in a way that it will suit, especially the younger generation of Ndigbo.
Mazi ya ce mutanen Ibo sun ba da gagarumin gudumawa wajen gina tattalin arzikin arewa, saboda haka babu inda za su. Muna kira da babban murya cewa dauki matakin kyautatawa kowa har da matasan Ibo, in an yi haka duk za mu ji dadin zama tare. Mutumin da yake kai gauro yake kai mari domin tabbatar da shawo kan matsalar rarrabuwar kawunan matasan shine Manjo Hamza Al-Mustafa, wanda ya kira taron a Abuja. Yayi mana bayani kamar haka.
Da sunan Allah, daga kuma abin da muke da ƙarfin gwiwar da nake da shi na yi imani cikin ƴan kwanaki kaɗan za ki ga me nake nufi, ba ma wai tunanin a kai ga Oktoba ba, inda wato su ɓangaren arewa manya da ƙanana da kuma ɓangaren kudu manya da ƙanana, har ma inda abin bai shafe shi ba ɓangaren Yarbawa da mutanen kudu maso kudu, duk za su zo da sunan cewa an yi tare da su, saboda kar wata baraka ta tashi da sunan ka ba. Kuma haka ma gwamnati kanta, muna abin da muke shirya yanzu shine za ta turo wakilai daga jami'an tsaro, daga kuma gwamnatin kanta, haka kuma da ɗaya ɓangarorin gwamnati kamar majalisa, har ɓangaren shari'a, saboda kowa ya zo a taro a yi wannan sulhun, a kuma sa hannu manya da ƙanana cewa irin wannan fitina ba za ta sake tasowa ba. Haka muke so mu cimma, kuma da sunan Allah mun yi nisa.
Abin jira a gani shine yadda tarurrukan haɗin kan za su yi tasiri kafin ranar 1 ga watan Oktoba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba san ƙarshe ba.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba san ƙarshe ba.
To Allah ya kyauta a gai da Madina. To daga birnin tarayya kuma sai jihar Lagos, inda rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta kama wani basaraken gargajiya da kuma wasu ma'aikatan wani kamfani da ake zargi da shirya ƙarya an yi garkuwa da su domin biyan wasu buƙatunsu. Daga Lagos, Babangida Jibrin na da ƙarin bayani.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos, Mr. Fataya Oyeshayi, wanda ya tabbatar da kama basaraken da kuma shirye-shiryen gurfanar da shi a gaban kuliya, ya bayyana cewa basaraken ya yi ƙarya game da batun sace shi da ya ce an yi a ranar 5 ga watan Yuli na bana.
The ballot in question will be recalled to have been kidnapped on the 5th of July, and which report was made by his younger brother.
Ya ce idan za mu iya tunawa, a ranar 5 ga watan Yulin bana ne aka ce an sace wannan basarake mai sarautar bale. Sai dai bincike da rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta gudanar ya nuna cewa basaraken baya jihar Lagos a ranar da aka ce lamarin ya faru, kuma bincikenmu ya nuna akwai wata 'yan tsama tsakaninsa da oba na wannan yanki wanda aka dora alhakin sace shin ko garkuwa da shi. A takaice dai bincike ya nuna cewa ƙarya yake, kuma hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace a kansa. To ko mai binciken naku yanzu ya tabbatar?
When the Oba of Shangisha, who was alleged to be behind that kidnapping, was invited by the security agency, it was also found that there was an animosity already between that Oba who was alleged to have behind this kidnapping and the Bale who had faked his kidnapping.
A lokacin da rundunar 'yan sanda ta gayyaci Oba na Shangisha, wanda ake zargin ya sace basaraken, bincike ya nuna cewa akwai 'yar tsama tsakaninsu, kuma lamarin ba gaskiya bane. To ko bayan wannan batun sace saraken da aka ce an yi. Rodrako ta gano wani batun na daban sai commissioner yan sanda Fatai Oyeshe yace,
just last week we've received a case like this where two employees of a company, after they had stolen the money that the company asked them to go and drop in the bank, faked that they have been kidnapped and arranged for someone to be calling the company to come and pay a ransom of.
Yace ko shakka babu yanzu haka akwai wani bincike da shi ma muke yi na wasu ma'aikata da su ma suka yi awon gaba da kudin ma'aikatarsu da aka ce suka yi banki, inda kuma daga bisani suka bugo waya suka ce an sace su. Shi ma bincike ya nuna cewa ƙarya suke yi kuma su ma suna hannu. Ya zaka dai shi wannan basarake tuni gwamnan jihar Lagos Akunmi Ambode ya bada umarnin dakatar da shi daga kan sarautarsa. Wata sarwa da kwamishinan ƙananan hukumomi Mr. Taslim Folami ya raba manema labarai ya ce an dakatar da basarakin ne bisa zargin da ake masa da shirya sace kansa da kansa, abinda kuma ba gaskiya bane. Inda za a iya tuna ko a watan da ya gabata jami'an 'yan sanda sun kama wani kasurgumin mai garkuwa da mutane da aka fi sani da suna Evans. Babangida Firin, murya Amurka daga Lagos.
To Allah ya kyauta a gaida da Babangida. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:16. Ga Ibrahim da shirin na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar masu sauraron mu da daman gaske da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano. Za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar su Malam Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da ke son sanin tarihin shahararren mawaƙin nan na Hausa wanda aka fi sani da Rarara. To bari mu fara da kashi na ɗaya na ansar tambayar ɗumbin masu sauraron mu da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile dan masanin Kano wanda ya rasu ranar 3 ga wannan wata na Yuli. Idan masu tambayar na saurare, to ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga tsohon Director General na cibiyar bincike da adana kayan tarihi na gidan gwamnatin jihar Kano, Alhaji Ibrahim Ado Kurawa, wanda ya ce,
to alhamdulillahi shi dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasile an haife shi shekara 1929 kuma 1929 kuma a unguwar Yola, inda mahaifinsa yake dan modin madakin Kano Mahmudu, kuma su bayin madaki ne. Amma abin da ake nufi da bayi a cikin gida suke, ba wai kamar yadda mutane suke tunani ba. Shi dan modin ma duk abin da ya shafi madaki Mahmudu shi yake, kuma ƴaƴansu suna zama ƙwarƙwaran hakimai, sai haifi ƴaƴa su ma su gaji wannan sarautar. Saboda kaga ba irin tunaninmu bane na maganar bayi. Kuma shi dan masanin Kano, Allah ya sani, har ya gama rayuwarsa bai taɓa ganin wannan a matsayin wani kaskanci ba. Ina alfahari da wannan matsayin da Allah ya bashi. To wannan yana daga cikin sirrin rayuwarsa, cewa shi ba shi da naqas na nafsinsa, baya ganin cewa yana da inferiority complex. Kuma Allah ya yi shi mutum mai hazaka, ya yi elementary school, ya tafi middle school, ya tafi Kaduna college. Kuma duk tunda ya shiga madaki Mahmudu ne ya sa shi a primary school, to elementary school kenan ta wannan lokacin. Kuma ya yi hazaka, ya ci jarwa, ya tafi middle school, saboda middle school ita kadai ce a Kano province. Saboda haka duk wanda suke makarantu na cikin birni da na ƙauye za su ɗauki jarwa, sai a ɗauki mutum kalilan su je wannan makaranta. To da ya je ma middle school, ina da hazaka, Allah ya taimake shi, ya zauna jarwa nan da nan, ya ci jarwa zuwa Kaduna, wato Barewa College, wadda ita kuma ita kadai ce duk a arewa. Sai a zaɓi mutane daga middle school su zauna jarwa su ci, wanda ya ci sai a ɗauke shi. Yawanci ana tura mutum biyu mutum uku. To amma a shekarar su da suka yi jarabawa nan, su uku ne suka ci jarabawa. Kuma wanda yake headmaster a nan lokacin Bello Kano ne, wanda daga baya ya zama makama, ya zama madakin Kano. A cikin malaman su akwai su Malam Aminu Kano, akwai su Ino Wada magajin garin Kano, su Bello Dandago, da sun koya Mai Tamasile a middle school. To da aka yi jarabawa nan, sai ya zama cewa shi Mai Tamasile da Isa Wali da Sharu Mahmuda su suka ci jarabawa. To sai Malam Bello Kano ya ce, ai jarabawa nan tunda an yi ta mutum biyu za a dauka sai ya dauki mutum daya daga gidan sarki mutum daya daga gidan madaki to mai ta masu laye shine daga gidan madaki da Sharu Mahmuda da Isa Wali daga gidan sarki suke sai shi Isa Wali dan shekara 13 sai ya ce shi ba ma ya sanya tafi wata Borewa College shi SS shi so yake zama malami tunda shi dan wali ne dan malamai ne to saboda haka kaga automatic da mai ta masu laye da Sharu Mahmuda suka tafi Borewa College to a can Borewa College ya hadu da mutane yan arewa da suke towa daga jihohi anan ya samu babban abokinsa wanda har zama makokin nan an yi da shi Galadiman Katsaman Mannasir to tun wannan lokacin suke tare da shi tun lokacin da suka je Borewa College kuma ina ji Mamman Nasir 463 ne mai ta masu laye 464 numbers so haka suke to daga nan da Allah ya ina da kokarin sa duk da yake yana bada labari cewa Mamman Nasir ya fi shi kwakwalwa saboda haka Mamman Nasir ya je ya zama lawyer shi kuma ya zo aka yi training ya fara ya gama 1946 amma ya je course ya dan kara karatu zuwa da 47 ya taho middle school inda ya fara koyar da mutane a middle school a cikin manya-manyan ɗalibansa akwai General Murtala Muhammad da irinsu Dr. Idi Ahmad su Hafiz Wali da sauransu duk sun zama manyan mutane su ai daga baya ne ma wannan wannan ai duk gaba suke da su 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 dan datti ai makarantar mata ta canja za ta koma provincial school to kaga amma wa'annan in aka ce ma ka koya shugaban kasa ai ka gama koyarwarka to dan masani ya koya General Murtala Muhammad to daga nan ina aiki a nan ya koma NA ya zama cewa magana information officer na NA da shi ake tafiya duk inda za a fasa haraji da sauransu saboda kaga shi mutun ne mai
fasihin magana
yawa ina da fasaha kamar yanda ka faɗa to wannan ta sa duk inda yaje zai iya zaburar da mutane su yi abin da ya dace kuma aka zo aka fara magana siyasa 1950 da za a kafa NEFU wannan yawancin mutane da suke cikin NEFU nan su takwas kasan mutum takwas ne suka kafa NEFU to wasu daga cikin su dan a cikin su mutum biyu ne masu ilimin boko da mai gaji dan batta Allah ya ji kansa da Bello Ijomu su suna da boko shi kuma Malam Abu Mai Kwaro yana da ilimin addini Mudi speaking yana da ilimin addini da dai gwargwado amma su ba balle ya manager sauransu kaga ba su da ilimin boko to mai ta masu la shi ya rinka dora su akan hanya
sai kuma kashi na biyu na ansarar tambayar su Malam Ahmadu manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama kan tarihin rarara har ila yau dai ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban ansar da ya samo daga rarara din kansa
to tambayar su ta takwas a jerin tambayoyin nan guda 11 da suka zayyana shine suka ce wai da gaske ne Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ta baka digirin ko za ta baka digirin girmamawa saboda wato gudumo da kake bayarwa ta fuskar wannan waƙoƙi da farkar da jama'a
a'a saboda Jami'ar Ahmadu Bello alhamdulillah sun kira ni bikin yayi dalibai za a yi dalibai aka ce in zo akwai tambayoyi da za a mun zan amsa saboda su waɗanda za su za a yayi din su amfana da abubuwan da zan fara din su kuma na ke cewa azanta da abubuwan da nake wanda suke ganin ya cancanta su zo su nuna wa ɗaliban su wani mutum wanda yake yin wani abu akan ko jihadi ko wani abu da ya sadaukar da rayuwa akan wani abubuwa bacin gurgurzo na je sun karrama ni a matsayin wannan abubuwa da ne gudunmawa ce babba amma ba a yi wannan magana ba mu sani ba ko nan gaban Allah ya tabbatar kuma Allah ya ƙara mana gudunmawa sai mu gani wannan maganar digiri wallahi ba mai magana ba sai dai kuma ban sani ba ko an yi da wani ne ta zo gona ba
na'am ka ce kai waƙoƙi waɗanda ba za ka iya faɗar adadinsu ba su dai masu waɗannan tambaya Alhaji Ahmadu manaja da Alhaji Nasir Umar suka ce suna so su ji wai wace waƙa ce ta baiwa rarara wahala a cikin waƙoƙin da yayi zuwa yanzu
a'a ai ni al'adar waƙa ta waƙa waka ba ta bani wahala amma waka biki ce bana sani
kamar yaya
kawai in ka ce mai bani wahala sai ka ce ni waka biki ni bana sani waka biki amma kuma dole wani zai ce shi kawai murya kake so to shi masoyi ya ce dole murya kake so sai ka ga abin ya zama maka dole ne sai kai amma ni ban san a cika ce mun yadda muke kace in ma waka biki
to me yasa ba ka san kai waka biki
to ai ni a layin da nake layin siyasa nake president nake kallo abin nake kallo na gaske ita kuma uwa wakan biki cewa ake masoya a yi riri a yi wani ma bai san abin da yake faɗa ba kawai zama wakan biki sun ke a yi rawa koko a burge mutane mu kuma muna magana in kai magana guda ɗaya za ka ɗauka an professor ya ɗauki magana nan zai raba ta huɗu ko biyar kuma goma to in kuma ka zo ana wani amma in mutum ya ce dole yana so sai ka yi bayan da za ka rishi sai ka zo ka yi bacin gurgurin abin da za ka yi to in akwai wakar da ke wahalar ne wakar biki ce. Jisa an ka zo waka biki in dai ba wani abu ba ko mai gidana ko wani abu to in ka ji kudin zaka ji yanda ba zaka iya ba zan yi
da gangan kenan sai ka tsawwala kudi
ai ka san yanda tsarin yake wahal da ni take yi saboda ni layi na ba layi na wace ita ba amma dole in ta kama sai na yi ba yadda zan yi kuma so yi tsira san abu ba yadda zaka shi ma ba laifin shi bane kila ko wanda zai aura ta ce kawai ni take so a mata ko kuma shi zuciya shi ba ta kwanciya da wata mawaki ba kai saboda ka in ba kuma so ba kuma a zuciya saboda da ka ce ka ji dadin zuciya ga harka takur zuciya kai ko yaya ne
amma duk da haka kuma sai ka tsawala ma kudi duk da cewa kana jin tausayin
ai ina ga maka yanzu na zo nan kafin wakar biki biyu ko daya in waccan ce sai ni biyar ko shida kuma yanzu wanda ya zo wakar biki ka ce masa ya baka miliyan daya ko ya baka 1,500 kai baka 700 kaga rijima ce kaga yanzu gaba daya ka hada laifin shi da komai ka zuba a cikin waka kaga ne wannan kuma mutum ne ya zo dan takarar rem ne ya ce waka ka ci masa 1.2 million 1.2 kuma wannan waka da za a yi in waccan waka bikin ce kafin yi waka biki biyu nayi wannan biyar ko shida aka ga kawo halin ne
sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin Alhaji Ibrahim Ado Kurawa da wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da rarara ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Mala Ibrahim a gaishe ka da aiki amma kar ka yi nisa yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga wanda ya ce muryar Amurka ku gaya wa sanata Almadi Sharif cewa ya yi wa makarfinmu bai'a domin ci gaban jam'iyyarsa ta PDP saboda samun adawa mai ƙarfi a Najeriya domin jam'iyyar adawa a kullum ita ce mai zaburar da jam'iyya mai ci. Sai kuma saƙonmu na gaba wanda ke cewa Allah ya sa ziyarar da tsohon Firaministan Birtaniya Tony Blair ya kai jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta amfani al'ummar jihar da ma kasar baki daya. Sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir. Shi kuma sakonmu na gaba kiraye ga al'ummar jihar Kebbi da su kasance masu bin doka da oda gabanni na kuma bayan kammala zaben kananan hukumomin da ake gudanarwa a yau Asabar. Sako daga ma'ajin kungiyar muryar talakar reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Sakonmu na karshe ayo ya fara da sallama inda ya ce ya kamata hukumar Tet Pound ta Najeriya ta taimaki ɗaliban da ke ƙasashen waje da kuɗaɗen da suke bi bashi domin ci gaban karatunsu. Saƙo daga Ibrahim Rabilu Tsafa jihar Zamfara. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To a takaice kasar Jamus ta tabbatar cewa an daba wuka ma wasu 'yan kasar biyu a Masar har lahira. Kasar Pakistan ta ce ta fi lura cewa tilas ne ta gina katanga a iyakarta ta Afghanistan. Ma'aikatar shari'ar Amurka na bukatar kotun koli ta soke hukuncin wani alkali wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a Amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa ta Donald Trump ta shafa. An sake bayyana rahoton kasancewar ƙarin wasu mutane a taron da aka yi a katafarin ginin na Trump Tower wanda aka yi a watan Yuni shekara ta 2016 tsakanin mambobin kwamitin yakin neman zaben Donald Trump a wata da wata lauyan Rasha a ci gaba da cece kucin da ake yi kan koshin akwai haɗin kai tsakanin ɓangaren Trump ɗin da Rashawa.
To madalla masu rarar ma'anin miki ƙarƙashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurinki ɗaya. yanzu a madadin Ibrahim ga Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injinin na yau Mr. Jonah. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare a wannan Najeriya da Niger karfe 8:30 a wannan Ghana. Assalamu alaikum.